أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسي نحم سند بيوزا متاشي إن شاء الله أتكين كراتمو نا لتاقم العزية نا الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه يو uku ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ga watan Dhulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wanda wannan rana ta zamanto daidai da 1 ga watan 10 na shekara ta 2011 zamu tashi sabon fasali insha Allah shine fasalin da malam fasali akan bayanin hukuncin sallar matafiyi da kuma hukunce-hukuncen ita sallar malam yace faslun salatu safari sunna yace wannan fasali sabo sallar tafiya sunna ce salatu safar sallar tafiya sunna ce wannan ambaton ita wannan salla ne da kuma bayanin hukuncinta ya sa mata suna salatu safar sallar tafiya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta a cikin hadisin Aisha furidati salatu awwalu ma furidat raka'atayn Aisha ta ambace ta ta ambata fa hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fazida fi salatil hadar raka'ataini wa uqirrat salatu safar ala raka'ataini aka kirata salatu safar sallat tafiya as-safar daga al-isfar ne shine az-zuhur bayyanawa bayyan abinda yake a bayyane zaka ce masa asfara ana ce mama ce safira in ta bayyana fuskarta daga nan ne ake kira sufur shine mace ta bayyana fuskarta haka dalika akwai al-isfar kamar yanda yake karshen lokacin muktarin sallar asuba aka ce sallar asuba min tulu'il fajr ila al-isfar ya zuwa ga wayewar gari wato yanda gari zai zamanto a bayyane kowa za a iya ganin sa to me yasa aka kirawo as-safar da wannan ma'ana larabawa suka bata wannan ma'ana saboda matafiyi yayin da yayi tafiya yasfuru an ahlihi yana bayyana ga barin iyalansa zai zamanto shi kadai da yana cikin gida yana cikin dangi cikin ƴan uwa yanzu ka zo ka ganshi shi kadai kullun kull akan hanya dan aka kira shi al-musafir wato mai bayyana ai ma'ana mai zamantowa shi kadai wadansu kuma suka ce an kira shi al-musafir saboda halinsa yana bayyana a wannan hali domin mutum kamar yanda malamai suka ce wato a waɗansu daga cikin alƙalai an ruwaito wannan daga wajensa idan aka kai masa shaida cewa ka san in mutum ya je ya kai masa shaidar mutum sai ya tambaye shi kai tafiya tare da shi sai ya ce a'a zai ce kai tafiya tare da shi domin as-safar tafiya ita ce take bayyana halin mutum saboda ana nufin irin tafiyar da take za ta ɗauki lokaci mai tsawo ba irin tafiya kawai wanda za ku tafi daga nan zuwa Kaduna Zaria shikenan kowa ya kama gabansa ba irin tafiyar da wanda za a yi tafiya kwana da kwanaki a kwana a tashi a yi zango tare a tashi tare a ji tsoro tare a yi farin ciki tare a raba abinci tare ta nan ne za ka san halin mutum ala ayyatu halin dai ma'anar safar daga az-zuhur ne wal ibana bayyanawa to aka ce salatu safar wato sallar da ake yi a cikin wannan hali hukuncinta shine sunna ce hukuncinta wannan shine bayanin hukuncinta wato sunna ce da yace sunna wannan ya fitar da ita daga cewa wato ba wajiba bace ba farilla bace ma'anar wannan shine idan kai sallar tafiya yayin da idan ya zamanto yayin da kake tafiya in kai sallah wannan sallar ta tafiya za a baka lada idan ka cika sallah ba kai sallar tafiya ba za ka samu wannan lada ba shine ma'anar sunna amma sallar ka tayi wannan shine kaulin jamaahirin malamai shine kaulin imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal sabanin abu hanifa da yace sallar safar wajiba ce, farilla ce. Abu a wajen Abu Hanifa, idan baka yi ta idan ka cika sallah a halin tafiya, zaka rama sallarka har abada, domin wajibinka kai sallah raka'a biyu. Yin sallah raka'a biyu wajibi ne ga matafi a wajen Abu Hanifa, amma wajen sauran malamai sunna ce. Illa Imam Malik yana cewa wanda ya cika sallah alhali yana tafiya, to mustahabbi ne kafin lokaci ya fita ya sake sallah, ya sake yin ta raka'a biyu domin nuna karfin sunnata. Duk inda kaga Imam Malik yace yu'idu fil waqti, mustahabbi ne kai wannan abun. Wato yayin da ya zama to mutun ya cika sallah a halin tafiya a wajen Imam Malik, wato ya kubce makansa samun wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To meye dalili na cewa sunna ce? Dalili na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yin haka, ba a taba ruwaitowa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ya cika sallah ba, ba a taba ruwaitowa ba. Hadisin da Aisha ta ruwaito a cikin Sunan Darqutni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusafir fa yaqsur wa yutim wa yuftir wa yasum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya kasaru kuma ya cika sallah, ya sha ruwa, ya cika azumi. Wannan hadisi Aisha ta ruwaito shi, ta dauka shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, malamai sun yi inkarin sa sun ce wannan kuskure ne hadisin, ita ce take yin haka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba ruwaitowa a cikin wata tafiyar sa ya cika sallah ba, kasaru yake yi. Abdullahi dan Umar ya ruwaito yace nayi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar, dukkaninsu ba sa karawa wajen sallah akan yin raka'a biyu. To wanda ya nuna kan cewa wannan mulazama ne na halin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizimce shi kuma har ya bayyana shi ga jama'a, me hukuncin sa? Sunna. Wa sunnatun ma Ahmadun qad wadaba alaihi wa dhuhuru fihi wajaba. Sunna ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmadu yayi muwadaba akai, ya dawwama akai, wa dhuhuru fihi wajaba. Kuma ya zamanto ya bayyanawa ya zamanto wajibi, wato ya bayyana wanda ya bayyana sai ta zamanto sunna wajiba, tace sunna muakkada. Wanda ya dawwama akai kuma ya bayyana ta sai ta zamanto ita ce sunna alwajiba, wanda ake cewa ita ce as-sunna almuakkada. Dalili na biyu, ya ala hadisin ya ala ibnu umayya, wanda yazo ya tambayi sayyidina Umar yace ya amiral mu'minin, me yasa mutane suke kasarun sallah alhali yanzu suna cikin aminci, bayan Allah ta'ala cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-sala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah yace idan kuka yi tafiya a bayan kasa, to babu laifi a gare ku ku yi kasaru daga cikin sallah, ku rage wato sallah, idan kuna jin tsoron cewa kafirai za su fitine ku, wato su zo su cuce ku akan bin addinin ku. Kaga wannan ayar mai take nunawa, wato za ku yi kasaru in kuna jin tsoro. To sai ya Ala ibn Umay ya ce, to a yanzu ma jin tsoro, dan haka me yasa muke kasaru? Sai ya ce, ni ma nayi mamaki kan abin da kai mamaki akan sa. Sai na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sadaka ce da Allah ya muku sadaka da ita ya baku, wato sauki ne Allah ya kawo muku, mai yukan ku yi raka'a hudu a halin tafiya yace ku yi raka'a biyu, sadaka ce Allah ya baku. Faqbalu sadaqatahu, ku karbi sadakarsa. Suka ce to wannan sadda aka ce sadaka ya nuna kan cewar yinta, wato karbanta da aiki da ita, mustahabbi ne ba wajibi ba. Tunda ake faqbalu sadaqatahu, tunda an ce sadaka ne, kaga bai zamanto abu wanda yake azima ba kenan, rukhsa ce, saboda haka mustahabbi ne kan a karbe ta. Daga cikin dalilan da ake kawowa kan cewar idan mutum ya cika sallah alhali yana hukuncinsa ya kasaru, cika sallar tasa ba za a ce bata yi ba, kamar yadda Hanafiya suka ce. Dalilin da ake kawowa shine ijma'in sahabbai. Wannan ijma'i na sahabbai shine lokacin hajjatul lokacin khilafar sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mun san dai sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam a kwanakin Mina raka'a nawa ake yin sallar azhar da al'asr da isha, kasaru ake yi, hatta mutanen Makka kasaru suke yi, raka'a biyu suke yi, ko ba haka ba? To sayyidina Usman raka'a hudu ya rinka yi. Tawilin sa shine yayi aure, saboda haka tunda yayi aure a Makka kuma idan mutum ya tare da iyalinsa ba zai kasar ba sai ya cika sallah in ya zaman nan in iyalinsa suna waje ya zaman to nan gidansa ne kenan to saboda haka wannan tawilin sayyidina Usman yayi sai ya rinka cika sallah saboda shi yana a fahim shi a inda ya tafi akai shine wannan sallah da ake ta mina ana yin ta ne saboda dalilin tafiya ba saboda dalilin aikin hajji ba wanda yake sahih ba dan tafiya bane kamar yanda sauran yake matsayin sauran sahabbai tunda mutanen Makka tsakanin Makka da Mina ai ba tafiya bace amma kuma suna kasaro amma saraka a biyu suke ba taba cewa mutanen Makka su cika sallah ba in sun yi hajji saboda haka ana yin wannan sallar ne dan tafiya da kuma aikin hajji to shahid anan wajen da sayyidina Usman ya rinka raka'a hudu sauran sahabbai sun saba masa me matsayin sauran sahabbai wasu sun saba abin da ya saba ba wanda ya saba binsa suka yi sallah tare da shi raka'a hudu suka yi wanda ya nuna ijma'in sahabbai kenan akan cewar duk da yake wajibin su shine su yi raka'a biyu in suka yi raka'a hudu suna ganin sallar ba ta ɓaci ba wanda da mun ce yin kasar wajibi ne da kenan za a samu wani daga cikin sahabbai ya ce ba zai bi shi ba tunda ba zai yi zamanto yayi abin da zai ɓata masa sallah ba da yin kasar wajibi ne da ba su bi sayyidina Usman ba amma muna gani Abdullahi dan Mas'ud yake cewa nayi sallah da tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a min raka'a biyu haka dalika da Abubakar da Umar ina fata yace kai ina ma dai a ce wannan raka'a hudun da nake a bayan sayyidina Usman zata kai zata ladanta zai kai wannan raka'a biyu tunda ladan raka'a hudu ai kaga ta farka a biyu yace to Allah ya sa ladan raka'a hudun ya kai na raka'a biyu tunda raka'a biyu shine sunna na raka'a hudu ka sabanin sunna saboda haka yake fata yace ina ma dai ladan raka'a hudun ya kai ladan raka'a biyu yace lakinnal khilafa shar amma sabani sharri sabani sharri wannan fiqhun sahabbai kenan sabani sharri ne ina masu cewa dan an ga wata dan sun ga wata sarkin musulmi bai ce a dauki azumi ba za su ce za su saba saboda ai an ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wannan kuskure ne abishi a tsare wannan wato shugabanci da kalma guda ɗaya ta musulmi ta fi maslaha bisa ka samu azumin ramadan din daidai da azatanka kuma waye gaya maka kan cewa idan ka bi shi ba zai zamanto abin nan azumin ramadan din naka yayi daidai ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim in suka yi daidai a wajen hukunci kuna da lada suna da lada in suka yi kuskure falakum kuna da ladan biyayya wa alaihim suna da laifi ku kuna da ladan ku cewa azumin ku cikakke ne ba za ku kora ma to amma karancin fikihun ya sa mun kasa gane wannan maslahar mun zo mun rarraba kanmu yanzu sai kaga kungiya ta ware ta ce ita gashi za ta gaya mabiyanta to a cikin kungiyar sai a wayi gari wani daga cikin yan kungiyar ya shugaban ta waye kamar yanda kungiyar ta yi shugaban musulmi ta waye daga cikin mabiyansa sai a samu ne masa ta waye shi ma idan ya yayi karfi yana ganin ya kafu sai shi ma daga cikin nasa mabiyan wani ya masa ta waye shikenan an rabu shikenan al'umma ta lalace amma rashin idrakin wannan matsala ku duba fikihun sabai Abdullahi ibn Mas'ud yace lakinnal khilafa shar sabani sharri ne Allah ya fahimtar da mu to wannan ya nuna cewa kenan wannan hukuncin da malam ya faɗa wanda yake shine hukuncin abinda jamhur suka tafi akai shine mafi karfi sabanin abinda Imam Abu Hanifa ya tafi kuma wanda waɗansu malamai manyan malamai suka rinjayar kamar Ibn Taymiyyah shi ma ya tafi a ra'ayin Abu Hanifa cewa yin kasaru wajibi ne ba mustahab ba sunna ba kamar yanda aka ambata anan yace wala ha sabab ad-damir na ha din ga me yake komawa na'am salatu safar ya zuwa ga ita sal wato sallar tafiya tana da sabab wato akwai abin da yake akwai illa da take sanyawa a yi ta wa shara'it kuma tana da sharuɗai wato sai an samu sababin an samu sharuɗin sannan za a yi ta sabab shine wanda yake idan akwai shi akwai hukunci idan babu shi babu hukunci sharadi kuwa shine wanda yake idan akwai shi akwai hukunci amma idan babu shi baya lazimta kan idan babu shi babu hukunci amma idan akwai shi
ba lalle bane ya zamanto an samu hukuncin ko ba a same shi ba ce bambancin sabab da sharr tana da sababi tana da sharrudai za a zo ai bayanin sababin da kuma bayanin sharrudan wa mahall kuma tana da mahalli a yaushe ne wato akwai mahallin da ba kowace sallah ce ake mata kasaru ba waɗanne salloli ne ake musu kasaru shine zamu ga bayanin su a cikin wannan babi fa amma sababuha fa kullu safarin tawil sababin ita kasaru dukkan tafiya wadda take mai nisa wato in an samu ya sifanta sababin yin kasaru da sifa guda biyu na farko as-safar na biyu at-tul tsawo tafiya tawil mai tsawo wannan abin da malam ya tafi akai kenan to yaya za a gane wannan tsawon shine ya fassara shi dan kada ka ce kawai ya ce maka tafiya ya ce maka tsawo bai bayyana ba wa huwa arba'atu burud shine burudi hudu al burud jam'u barid wal baridu arba'atu farasikh abinda ake cewa al barid shine farsahi guda hudu wal farsah thalathatu amyal farsah guda daya thalathatu amyal mul guda uku wal milu al fadhira'in mil daya kuma shine zira'i wato kamu guda kamu daya bayan daya har guda dubu biyu shine al mil fahiya 16 farsahan dan haka tafiyar ta zamanto farsahi 16 fahiya 48 milan sai ya zamanto mil 48 wannan akwai magana mai tsawo akan wannan tafiya ita ce illar sallar safar akai a Qur'ani da sunna itlaqi akai Allah ta'ala cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salawat idan kuka yi tafiya a bayan kasa idza darabtum fil ardi in kuka yi tafiya a bayan kasa babu laifi a gare ku ku yi kasarun sallah Allah ya kayyade wace tafiya ce cewa mai tsawo ko gajeruwa zahirin alqur'ani babu taqyidi mutlaq ne idza darabtum fil ardi to amma akwai tafiyar da an san cewa ba a yi mata kasaru kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa quba yana kasaru ba taba rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru tsakanin cikin madina da quba to amma wannan safar ne tafiya ce na'am ba nisa ba nisa wato wannan matsalar tana daga cikin matsala wadda take a duk da yake mafiya yawan malamai akan abin da malam mai ahlari ya tafi akan ta suke shine madhabar Malik ita ce madhabar Imam Ahmad ita ce madhabar Imam Shafi'i cewa idan mutum yayi tafiya mil 48 din nan kamar yadda malamai suka kiyasta shi yanzu shine mil din nan shine kilomita 1 da mita 600 kamar dai yanda lissafin kamar dai yanda mil din bature turawan Ingila mil din turawan Ingila mile dai da ake fada shine mil din da ake fada a cikin fiqh fiqhu a bisa abinda waɗansu malamai suka mafiya yawan malamai suka rinjayar saboda haka mil 48 idan ka lissafa shi mil 48 zai tashi kilomita 76 da yan kai ko ba haka ba ko ba haka ba ina masu lissafi 48 kayi sau 1.6 nawa zai baka sai sun dauko calculator yanzu zai tashi a kilomita 70 da biyu sannan ga yan uku a can kai kara shi da 8 a kilomita kusan zai 76 haka zai tashi kuma wannan sai ya dace da fatuwar Ibnu Abbas da aka tambaye shi mutanen Makka idan suka tafi Arafa za su iya kasaru ya ce a'a tsakanin Makka da Arafa babu kasaro, amma tsakanin Makka da Jidda, tsakanin Makka da Usfan, tsakanin Makka da Faif, tsakanin Makka da Jidda kilomita 78 ne, tsakanin Makka da Usfan kilomita 76 ne, amma tsakanin Makka da Faif inda ainihin da yake Faif din mantika ce mai girma, inda cikin garin ne ya kai kilomita wajen 120. To a shahid wannan ya nuna kan cewar akwai masafar da take ana yi mata tafiya a wajen ra'ayin waɗansu sahabbai. To amma sahabbai sun saba, kun ji kaulin Ibn Abbas, akwai Shurahbil Ibn Samt kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim, ya ce idan mutum ya yi tafiya mil 18, kaga ku bi kai ma rabin, bai kai ma rabin 48 ba ko, in mutum ne ya yi tafiya mil 18 ko 17 zai yi kasaro, a cikin Sahih Muslim da isnadi ingantacce. Abdullahi dan Umar in ya tafi gonarsa da take a Wadin Rim, Wadin Rim yana nan a hanyar Madina daga Makka, daga Madina hanyar Makka daga Madina, Wadin Rim yana nan a hanyar Makka daga Madina wajen kilomita, to malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yana cewa wajen kilomita 70 ne, amma idan dai mutum yanda dai yake a yanzu wajen tafiya din, la'alla watakila in aka bi da hanyar dace, amma yanzu dai yanda yake a wannan hanyar Wadin Rim kilomita 60 da yan kadan ne. To akan wannan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewar kayyade masafal kasaru, kayyadewa da mil kaza, wannan shari'a bata zo da shi ba. Babu nassi na Al-Qur'ani, babu nassi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan haka duk abinda shari'a ta ambace shi ta sake shi ba kaidi, bata iyakance shi ba, ta mayar da mutane su hukunci da al'ada ne. Abinda al'ada ake kira tafiya sai ya zamanto tafiya, abinda al'ada ba a kira shi tafiya ba, ba zai zamanto tafiya ba. Ya ake kiran tafiya a al'ada? Me mutum zai yi a ce yayi tafiya? Yanzu kamar to amma kuma yanzu idan kamar a ce mutumin Kano, ɗalibin Kano ya tafi, ɗalibi ne a Kano, sai ya tafi Wudul, jami'ar Wudul, za a ce matafi yayi tafiya? Na'am, za a ce yayi tafiya. To wannan kun ga rigimar da muke yi kan ziya, a ce yayi tafiya ko ba, za a ce shi yasa su Imam Malik suka yi tahdidi, shi yasa malamai suka yi tahdidi, kar a shiga rudani, kar a shiga rudani. Ko dai kamar yadda hukunci ka ringa tambayar malamai, duk in baka sani ba, duk tafiyar da zaka yi ka tambayi malamai, ko kuma ka yi riko da tahdidi. Hakika rashin tahdidi shine mafi karfi, domin idan muka ce, domin wato babban abu a shine rashin ittifakin sahabbai, sabaninsu ya nuna kan cewa babu nassi, kuma an ruwaito hadisi sahihi a cikin Sahih Muslim, an tambayi Anas a wace tafiya ce za a yi kasarun sallah, sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza safara masirata thalathata amyalin aw thalathata farasikh yaqsuru as-salah. Shakka shuba shi yana cikin wanda suka rawaito wannan hadisin, cewa annabi an tambayi Anas a wanda tsawon tafiya ce za a yi kasarun sallah, sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya ta mun uku, a wata riwayar ta farsahi uku sai ya kasaru, farsahi uku mil tara kenan, ko ba haka ba? To yayi shakka mil uku ne ko mil tara, kaga dai bai kai rabin mil 48 din da ake faɗa ba. Saboda haka kaga wannan hadisin ya nuna kan cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya mai wannan masafar yana kasaru. To ko da yake waɗansu malamai gaskiya sun fassara wannan hadisi da tawili muhimmi, cewa Anas yana nufin kasarun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdul Hulaifa da ya fito daga Makka sai tafi Madina da yazo Abdul Hulaifa ya kasaru ba wai yana nufin cewa ita ce tsawon iyaka tsawon tafiyar bane shine ya mata kasaru a yayin da ya kai wannan tafiyar shine ya fara yin kasaru to ala ayi halin dai babu wani nasi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga Alkur'ani da ya nuna ga haddin da ake sanyawa na yin tafiya to shi yasa waɗansu malamai suka ba da wata ka'ida kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayar a cikin fatawa cewa tafiya ita ce mutumin abinda idan mutum zai bar inda yake zama wanda yayin da zai yi ta zai dauki guzuri zai yi shirin tafiya ne ya je ya sallama da mutane ne ya sanar cewa zai yi tafiya a bisa al'ada an sani cewa wannan tafiya ce in har yayi mata wato ya dauki wato yayi mata tanadi ya dauki guzuri na yin tafiya din za a ce wannan matafiyi ne tana bambanci idan mutum yayi tafiya mai tsawo amma a lokaci dan kankani za a ce matafiyi ne kamar alal misali mutum ya tafi Lagos ya je kwana biyu za a ce matafiyi ne ko ba matafiyi bane tafiya ce mai tsawo amma zamani dan kankani haka zalika idan yayi tafiya gajeruwa amma zamani mai tsawo za a ce matafiyi ne ko ba matafiyi ba yanzu kamar alal misali mutum zai tafi kura ya je ya zauna ya kwana bakwai za a ce yayi tafiya ko bai yi tafiya ba amma idan zai je kura bayan sallar la'asar ya dawo ya sallar magriba anan za a ce yayi tafiya za a ce matafiyi ya a ce yayi tafiya matafiyi ne shi wannan ba matafiyi bane yaushe zai dauki guzuri bai bar gida ba kawai ya je unguwa ne wannan unguwa ya je wannan saboda haka akwai suwar din guda uku guda hudu tafiya mai tsawo da zama mai tsawo tafiya ce tafiya mai tsawo zama gajere tafiya ce tafiya gajeruwa zama mai tsawo tafiya ce tafiya gajeruwa zama gajere ba tafiya bace bisa wannan shi ne tafsilin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tafiya mai tsawo zama mai tsawo tafiya ce mutum zai je China ya je kwana 20 wannan matafiyi ne tunda ba zai je China zai kwana 20 ba zai je ya kama sayan gida ba zai je ya kama abin nan a yin abinda mazauna gari ne suke yi ba in ana magana kan cewar ana neman dukkan wanda ya zauna a gari ya je ya rijista domin ya samu identity card shi ya san wannan magana ake da wasu ba da shi ba tunda ya san shi ba ko ne komowa zai tafiya mai tsawo zama gajere mutum zai tafi Lagos ya je ya tafi da safe ya dawo da daddare wannan shi ma matafiyi ne domin saboda nisan tafiyar dole sai ya yi tanadi komai zai iya faruwa zai iya rasa jirgi ya zamanto sai ya kwana don haka zai nemi wajen kwana don haka zai guzuri na kudin zai guzurin kudin abinci zai guzurin neman wajen kwana in ta kama tafiya gajeruwa zama mai tsawo tafiya ce mutum shine wanda kamar muke kawo misali mutum zai tafi kura amma zai zauna sati daya a can kaga tunda ya san ba garin su bane kaga dole ya nemi kudin masauki dole ya nemi inda zai rinka cin abinci dole ya ɗebi kaya da zai rinka canzawa ya ɗauki jakarsa kaga daga zarar yayi wannan ka san matafiyi ne shi tafiya gajeruwa zama wanda yake gajere wannan ba tafiya bace zai je kure je ya gaisuwar mutuwa ya dawo saboda kasancewar gaci baki da hanci babu nisa wannan ba za a ce matafiyi ba to idan ka ɗauki wannan tafsilin ba za a ce ka saba wani nassi ba idan kuma kana jin tsoro zaka zamanto lissafi ya buga kanka kasa ganewa kai fatawa ka nemi fatawa wajen wanda suka sani ko kuma fi sauki ka ɗauki ta hadidi wanda malamai suka kawo ka zamanto muqallidi
Mm. amma ba zai amma wannan wani abu ne daban in zai yi irin wannan tafiyar in zai irin yanzu mutun zai je kure je ga so mutuwa sai dauki jaka ya sa a cikin mota ko da ta kama wata kila zai kwana ai ba zai ba bisa al'ada bisa al'ada ba zai yi shirin tafiya ba ba zai yi shirin balaguro ba tafiyar da zaka yi mata shiri na tafiya ita ce ake kira tafiya a cikin shari'a ko zai je cin kasuwa amma in zai je cin kasuwa inda nisa ai zai yi shiri kamar dalibi yanzu kaga da zai je wudul ya je ya lacca da safe ya tafi ya je ya lacca sannan ya dawo da yamma wannan ba zai zama tafi ba don ko kayan da zai sa gobe ba zai dauka ba ko kayan da zai sa gobe ba zai dauka ba to wannan shine sababin yin sallar kasaru ana yin sallar kasaru a halin tafiya tafiyan nan a alqur'ani ba kayyade ta ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kayyade yaya tsawonta yake ba amma malamai tun daga lokacin sahabbai suka rinka ijtihadi akwai tafiyar da ake mata kasaru akwai tafiyar da ba a yi mata kasaru ibnu abbas aka tambaye shi za a iya kasaru tsakanin makka da arfa yace a amma tsakanin makka da jidda eh tsakanin makka da usfan eh tsakanin makka da jidda da taif eh za a iya yi ibnu umar yana kasaru in yaje wadin rim amma baransa nafi'u yace idan yaje gonarsa da take jur wanda yake a wajen madina mul uku baya kasaru baya yin kasaru saboda haka ba kowace tafiya ce mutum yake kasaru ba wajen kayyade ta shine malamai suka yi sabani mafiya yawan malamai sun kayyade ta da masafa kuma masafar na mafiya yawan su suka ce mil 48 wato kilomita 76 zuwa 80 waɗansu kuma suka ce ba a kayyadewa da wata tafiya kayyadadda wanda ke shine kaulin su Ibn Taymiya abinda kuma su Sheikh Al-Uthaymeen a cikin malamanmu na wannan zamani Allah ya ji kansa wanda su shi suka rinjayar kan cewa duk abinda za a ci tafiya ce a hukuncin al'ada mutum ya halatta ya kasaru to idan mutum yana shakka wannan tafiya ce da zan yi kasaru ko ba tafiya ce da zan yi kasaru ba me ya kamata yi ya cika sallah domin shine asal al-asl ka cika sallah domin al-asl mazaunin gida ne kai tafiya kare a ce zuwa take yi to yayin da ka zo tafiyar ta zo sai kai shakka wannan ku tafiya ce ta kasaru ko ba tafiya ba ce to in kana shakka akwai ka'ida al-yaqin la yuzalu bishak ba a kawar da yaqini ba a kawar da shi da shakka sai ka koma shakka sai ka cika sallah saboda ka in kana shakka kana tafiya kana zuwa jami'ar wudul kana shakka cewa shin ko wannan tafiyar zaka yi kasar ko ba zaka yi kasar ba ko kuma kana aiki a gwarzo local government kullun da safa kana tafiya kana dawowa kana shakka wannan tafiyar da kake yi zaka yi kasar ko ba zaka yi kasar a kada mu dauki gwarzo tunda ta kai mil ta kai kilomita 80 a ce dai kamar irin surimin gado wanda bata kai masafar da malamai suka ambata ba kana shakka zaka yi kasar ko ba zaka yi kasar ba to kai ka cika domin shine al'asr na'am Na'am? Wannan maganar za ta zo daga yaushe matafiyi zai fara kasaru matafiyar maganar za ta zo akan wannan amma dai an fahimci wannan sababin yin kasaru shine yin tafiya tafiyan nan malam ya kayyade ta da cewa ta zamanto mai tsawo tsawon nata ya ambace ta da cewa mil 48 wato kilomita 76 wannan ne muka ce malamai sun yi sabani akan wannan mafiya yawan malamai suna kan abinda malam mai iziya ya faɗa shine mazhabar Malik da Shafi'i da Imam Ahmad waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba a kayyade ta da wani nisa na tafiya abinda duk yake a cikin hukuncin al'ada yake tafiya tafiya ne saboda haka idan zaka iya wato kaddarawa da yanda ka sani na hukuncin al'ada cewa tafiyan nan taka tafiya ce ko da bata kai wannan mil din ba sai kai mata kasaru idan ko ba za ka iya ba to kai tambaya in ko ba ka samu wanda zai baka amsa ba kai ruko da abin da malamai suka yi tahdidi a kansa in kuma baka samu malamai din ba da za ka tambaye su kuma baka yi ruko da tahdidin ba ka zamanto kai ne za ka yi kokari ka gano hukunci ka yi tahqiqul manaf ka ce wannan hukuncin ya yake a cikin al'ada
ka zamanto kana shakka ko baka da hanya da zaka sami yakini to ka koma zuwa ga asali sai ka cika sallah ka da kai kasaru in dai kana shakka ka da kai kasaru ka cika sallar ka wa amma shara'ituha fa arba'a sharudan yin wannan sallah guda hudu ne sharadi dole sai da shi sannan hukunci yake tambaya yake tabbata idan babu shi ba za a samu hukunci ba الأول شرط إن فرقه أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا فقط. تفير كفو مش جوانا ده الله أقوي وتحجج تجمهور ما لم ينتشي ورمل 40 سكوت شيء ميكر في شيء كمان. نعم أنت أبغى بديت له. حديث عبد الله بن عمر دع النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم ماشي ده تي إيماني ده الله دران الله را باتا ين تفيا تفيا روني ده قوانا فاتي أخوي واتو محرمي تارد إتا تفيا روني ده قوانا سكتي تفيا روني ده قوانا أربعة بردني دان أبيس الآدة البريد تفير ربن راناني دو من أبن أسلن البريد إنن دا أكي تشواشيني فرسخي قدا أكو كن سمع نسا البريد واتو أبن يوان دا مسلمي سكت أكو دا جوجم متان الروم إنسنا سوسا أيكسا أكو وسيقا تسركي أكو يزنغو دا أكي awan kowane zango za a sanya doki wanda yake ingarma wanda yake kuma aka sa shi ya saba da wahala aka hana shi cin abinci ya saba da wahala sai a bada wasiƙan nan daga wajen mutum ya hawo kan doki irin wannan idan yazo zango na farko sai ya aje wannan dokin nasa da yazo da shi sai ya dauki wanda ake wanda yake a wannan zangon ya hawo shi shi kuma nasa da yazo da shi sai a bar shi anan a bashi abinci a cigaba da masa horo koda wani jakadan zai sake zuwa sai ya tafi daga nan ya tafi zango na biyu sai ya aje wannan ya dauki wani dokin ya tafi zango na uku har ya kai wannan garin to tsakanin kowane zango da zango shi ake cewa albarid daga nan ne aka samo post wannan post office din nan har yanzu larabawa suna kiran post office albarid dan ta haka ake aika wasiƙa ta haka ake aika sako البريد الممتاز إيه كنا جنيزنا فدا البريد واتو بوس تو تكان زنغو دا زنغو تفير وني تفير ربو وني تي سو راك انغا كتير تفير وني دا قوانا بردي نو كينا إيه وني دا كاغا بردي بيو كينا ربو وني سنن أكارش ربو كاغا بردي بيو كينا داري شما burudi biyu saboda haka kaga a cikin tafiyar wuni da kwana an samu arba'ata burud sai yace tafiyar arba'ata burud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta tafiya ya ce wa mace la tusafir wato ita ce tafiya da aka ce aka ambace ta a shari'a saboda haka tafiyar da shari'a take nufi ita ce arba'ata burud saboda haka ita ce masafar da ake kasaro wannan dalilin ya da kwari to amma me ye dalilin cewar idan aka yi tafiya da bata kai yawm wa laila ba za a kira ba tafiya ce tafiya da bata kai yawm wa laila ba za a kira ta tafiya ba musamman a cikin wani riwayar hadisin an ce masirata yawmin ba yawmin wa laila ba domin hadisin an ruwaito shi da alfaz daban-daban kuma hanafiya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matafi yamsahul musafir thalathata ayamin wa layaliyahunna saboda sai suka ce masafar kasaru tafiyar kwana uku da dare uku tunda ita ce ake ruksa ga matafi ga ruksa ga shafar kufi wato duk waɗannan shine yasa za ku ga kan cewa maganar ibnu taymiya tana da ƙarfi dukkan abin da shari'a bata haddade shi ba idan ka zo ka ce zaka haddade shi zaka shiga cikin rikici so haka a koma zuwa ga al'ada wallahu ta'ala a'lam amma dai al-ahwad abin da yafi tsantseni ka tsaya akan arba'ata burut domin in kai tafiya ta mil 48 qat'an tafiya ce wannan amma in kai tafiya kasa da haka a wajen waɗanda ba su yadda ba za su ci wannan ba tafiya ba ce ko kai a cikin al'ada kaga tafiya ce amma in ta kai mil 48 ta waɗanda ba su yadda din ba za su ci a wannan tafiya ce to sharɗan yin sallar safar al-awwal an yakuna safaru wajhan wahida tafiyar ta zamanto fuska daya wato tsawon wannan tafiya wajhan wahidan zahaban faqat tafiya kadai ba da tafiya da dawowa ba fala yuhsab ma zalika ar-ruju' ba zai yi lissafin dawowa ba tare da wannan tafiya tare da masafar tafiyar bal yu'tabaru ar-ruju'u wahdahu zai dauki dawowa shi kansa daban shi kadai zai ware shi wato kada yanzu kamar alal misali daga nan zuwa Zaria ko kuma a ce daga nan zuwa abin nan kwana dangora a kilomita 80 to wannan shine abin kaga daga nan zuwa kwana dangora shine kilomita 80 ba ka ce kamar daga nan zuwa Ciromawa ba kaga tafiya 40 dawowa 40 to in zaka tafi Ciromawa zaka yi kasaro a'a sharadi ta zamanto tafiyar kadai ta kai wannan masafa ba in ka hada tafiyar da dawowar ba an fahimta ba ka hada tafiyar da dawowar ne ba ya baka wato mil 48 tafiyar kadai ta zamanto mil 48 dawowar kuma ita ma daban ta zamanto mil 48 sharadi na farko kenan athani sharadi na biyu al azmu ala qat'i al masafati al mutaqaddima min awwalihi min ghairi taraddudin daf'atan wahida azama akan zaka yanke wannan tafiya da aka ambata ita ce mil 48 min awwalihi tun daga farkonsa tun daga farko ya zamanto kan cewa kayi wannan azama min ghairi taraddud ba tare da taraddudi ba daf'atan wahida zango guda zaka yanke ba ka ce alal misali bari zan tafi a kura ba sannan watakila daga nan kuma daga nan watakila in je Zaria sai ka ce a to tunda watakila zan je har Zaria to bar ni kasoro tunda baka riga kayi azama akan cewa zaka yanke wannan masafar tun daga farko ba kana taraddudi amma kana ka tabbatar zaka yi tafiyar daga farko amma baka tabbatar tafiyar ta za ta kai kasar za ta kai tsawon tafiyar kasar ba kana zaka yi zango sannan daga baya in ta yiwu ka wuce in ta yiwu ka dawo alal misali an ce maka kayi alkawari da wanda zaka je ka karbi sakonka a wajensa an ce maka yana kura amma watakila zai zamanto yana Zaria sai ka ce to bari in je in na same shi a kura shikenan in ban same shi ba a kura kuma sai in tafi Zaria ma hada a can to wannan zai kasaru sai dai daga kura din ne sai ya lissafi idan daga kura zuwa Zaria yayi masafar kasaru daga nan zai yi kasaru amma yayin da zai bar Kano ya tafi kura zai dauka kura kawai zai je tunda zarcewarsa zuwa Zaria taraddudi yake yi to ba zai iya kirga da wannan taraddudi ba sharadi na biyu kenan athalith sharadi na uku ashru'u fihi farawa a cikin tafiyar domin ita tafiya tana tabbata ne da aiki ba da niyya ba sai ka fara tafiyar sannan zaka yi kasaru idan baka fara tafiyar ba zaka yi kasaru ba kamar alal misali kayi niyya kan cewar alal misali zaka hau jirginku zai tashi karfe 5 afwan jirginku zai tashi karfe abin nan karfe 4 saboda ka je airport kaga tunda baka riga ka tafi ba sai ka ce bari to ai tunda karfe 4 zai tashi karfe 4 kuma la'asar ne bar ne kasaro tun yanzu ba za ka yi ba tunda baka riga ka fara tafiyar ba falhabari mazaunin gida yaqsuru idha adda albasatin almansubati ila tilka albalad alma'mura bi'amaratiha wanda yake zauna a gida a gari kenan dan gari shine alhadari ba dan bararo ba mazaunin gari zai yi kasaru idha adda albasatin almansubata ila tilka albalad idan ya tsallake gonannaki da ake dangana su zuwa ga wannan garin alma'mura wadda take wanda yake gari ne wanda yake zaunanne sananne da mutane a cikinsa bi amaratiha wadda yake wato wadda take wato gari wanda yake zaunan zaunanne da mazauna cikin sa da kuma gidajensa da sauransu to daga zarar an wuce gonan nakin wannan gari za a ce an wuce haddin gari daga nan ne mutun zai fara kasaro wato ba daga niyya bane ko ba za ka fara kasaro daga gidanka ba ba za ka fara kasaro daga ofishinka ba sai kai azama akan tafiyar a aikace shine ka bar gari abin da yasa duk malamai suka kawo wannan shine yayin da ya zaman to kanci baka riga ka fita daga gari ba baka dauki hukuncin tafiya ba domin zaka iya fasawa amma yayin da ka riga ka fara tafiya ko ka fasa za a ce ka riga ka fara tafiya ne sannan ka dawo amma yayin da kake cikin gari ka kakkaba niyyar tafiya baka riga ka fita daga cikin gari ba zaka dauki hukuncin tafiya ba wal amudi wa huwa sakinul badiya bararo kuwa mazaunin kauye wanda yake suna zaune a cikin rigarsu da zasu nade ta tashi saki tafiya yaksuru idza jawaza hillatahu sai zai fara yin kasaro idan ya ketare mazaunan sa inda suke wato inda suka zauna ta zaman duk ce rigar ta su koda ku tsakanin sa da sauran abokan da sauran ƴan dangin su wanda suke tare akwai tafiya mai dan nisa tsakanin su to sai ya ketare inda duk wannan dangin suke idan ya ketare nan wajen ya san ya fita daga cikin wato iyakar inda suka zo suka zauna to daga nan ne zai fara yin kasaro wahiyal buyutul lati yansibuha liya'wiya ilaiha shine wato abin da ake nufi da hilla ba wai kabila ba ba dangi ba shine gidajen da suka kafa su domin ya zamanto nan ne wajen kwanan su gidaje da suke yi na haima ko na gashi abin nan ko na abin nan bukka ko makamantan su wanda sun tashi tafiya sai a nade sai a ci gaba da tafiya to idan ya ketare dukkan waɗannan gidajen daga nan ne zai fara yin kasaro ashahid anan ba a fara kasaro daga cikin gari wannan matsala ce wanda yake ita ma akwai sabani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan an ruwaito daga cikin sahabbai yayin waɗansu daga cikin su kamar yadda aka ruwaito daga Anas ibn Malik yayin da ya hau kan taguwarsa zai yi tafiya sai ya ce a kawo masa kwanon ruwa yana azumi aka miƙo masa kwano ya sha ruwa sannan ya kama tafiyarsa to ya ɗauki wannan ta'ahudi wannan shirin da ya yi hawa kan doki da ya yi hawa kan taguwa da ya yi akan cewa azama ce ta tafiya to saboda kasancewar yanda musamman wajen azumi ya kamata a rinka ihtiyati daga cikin ka'idodin usul din Imam Malik akwai ihtiyat al-ihtiyat shine kai abin da yake zaka tsare kanka daga fadawa cikin sabo cikin sabawa duk da yake abin ba sabo bane amma duk da yake abin ya halatta amma kai ka haramta ma kanka dan kada ka fada cikin abin da yake haramu wato mutum ya bar fara daukar ya bar fara yaki aiwatar da ruksar har sai tukuna ya fita daga cikin gari wannan shine ahwab shine yafi tsare addinin sa yafi tsare mutuncin sa domin ta yiwu ya zaman to kancewar a duk da yayi shirin tafiya din wani abu ya zo ya faru musamman a yanzu yanayin gari din nan na waya shikenan kawai ya kirr an bugo masa waya ya shiga mota har ya daura belt zai tafi sai kawai ce ya fasa tafiya to kaga a lokacin nan sai ya zaman to kancewar ya soma aiwatar da ruksa tun kafin ta tabbata a gare shi a wajen kaulin waɗansu malamai shi ma wannan babu nassi amma duba ne da wato muktaba dalili na shari'a na kancewar yaushe za a kira mutum adaribu fil ard tunda Allah ta'ala cewa wa idza darabtum fil ard muka bugu a bayan ƙasa kaga ba da niyya ba adarbu fil ard shine aikace ya zamanto kancewar ka shiga tafiya din yaushe zaka shiga tafiya idan ka bar gari shi zai zamanto ka shiga cikin tafiya waɗansu kuma suna ganin idan ka hau abun hawa kamar yadda muka gani daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasakinul jabal aw qaryatan la bina'a fiha wala basatin yaqsuru idan fasala an manzili wanda ku yake zauna akan dutse ko kuma yake zaune a cikin alƙarya ita ce wato ƙauye la bina'a fiha babu gini a cikin ƙauyuka babu gidaje wala basatin babu gonannaki da lambuna yaqsuru idan fasala an manzilihi sai ya fara kasaru yayin da ya bar gidansa yayin da ya fita daga gida a lokacin zai fara kasaru wato wannan kamar wanda yake cikin kauye kenan wanda yake babu gonaki kamar wadanda suke a cikin hamada kenan amma mu nan wajen kauyukan mu duk akwai gonaki daga zarar mutun ya bar gonakin gari ya san kancewar ya bar gari wa muntaha al-qasr fi al-dukhul huwa mabda'u al-qasr fi al-khuruj karshen tikewar yin kasaru wajen shigowa gari shine wajen da ake fara kasaru yayin fita ma'ana in kana dawowa kana zuwa daidai gefen gari kafin ka shiga to daga nan zaka daina kasaru alal misali ka dawo daga Kaduna ko daga Abuja a mota ka taho magariba tayi sai ka tsaya wajen 7 up sai kai magariba da isha ka ganin kana da haƙƙin kai kasaru inda wajen 7 up dai ka fita daga gonakin Kano ko amma idan sai da ka zo unguwa uku sai ce to bari kafin in je gida in samu nima wannan garabasa ta rosar sallar isha bari in tsaya na hada magariba da isha anan a ka riga ka shigo cikin gari ba za ka yi kasaru ba anan domin ka riga ka zamanto mazaunin gida ka shigo ka koma ka dauki hukuncin al-muqim mazaunin gida shi ko wannan rukhsa tana tabbata ne ga wanda yake ba al-muqim ba mazauni ba wanda yake matafi yayin da ka shigo gari ka zamanto ba matafi ba ar-rabi' sharadi na hudu ibahatu safar halaccin tafiyar ta zamanto wato tafiyar ta halatta fal musafiru lillahwi matafi domin yin wato wargi kasaidi kamar tafiya domin yin farauta min ghairi haja ba dan bukata ba ba zai yi farauta bane dan ta zamanto shi sana'arsa ya kamo abinda zai sayar ya cefa ne ko ya kamo abinda za a zo a yanka a ci a gida wal asi bi safarihi da mai sabo wajen tafiyarsa kal abiqi kamar bawa wanda ya gudu wal aq da da wanda ya saba ma iyayensa ya gudu ya bar su la yaqsurun ba sa yin kasaru wato tafiyar dole ta zamanto tafiya ce wadda take ta halal ba tafiyar sabo ba nan ya fitar da tafiya al musafiru lillahwi mai tafiya dan wargi wannan wace irin tafiya ce ta halal makruhiya ce ko haramun ce mutumin da zai tafi mutumin da ya tafi yin farauta yaje kwana da kwanaki na neman kurege na'am a ba bukata baya bukata yana da kudin sa yana da kawai yana da sha'awa ne yana son shi dai yaje ya nishadi yaje ya shiga cikin daji yayi wannan gudun yana neman kurege abinda yake so kenan wannan mecece mai hukuncin wannan tafiyar wannan makruhiya ce nan ya faɗi hukuncin nau'in tafiya guda biyu al-makruh wal haram shine wal asi bi safarihi wato mai sabo da tafiyarsa wanda yake waɗansu gaskiya waɗansu malamai sun ɗauki tafiyar wanda yake yin tafiya domin irin wannan wargi ɗin yana daga cikin tafiya ta haram tunda Allah ta'ala ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridu mu'minai sune masu kaucewa lagawu yasasshen abu wanda ba shi da amfani saboda haka yin lagawu haramun ne tafiya tana ɗaukan hukuncen shari'a guda biyar akwai tana ɗaukan za ta iya zamantowa wajiba me misalin tafiya wajiba na'am fatauci wajibi ne an kai za ka iya neman abinci ba tare da ka yi tafiya ba wajibi ba ne hajji ya zai iya zamanto yanzu ka taɓa hajji don ka sake zuwa hajji sai ta zamanto wajiba a'a ka taɓa zuwa hajji sai ka sake wata tafiyar zuwa hajji wannan tafiyar wajiba ce yauwa saboda haka sai ka kayyade kamar tafiya hajjin farilla wannan wajiba ce aha daurin aure wajibi ne wajibi ne fardu kifaya ne wannan zumunci mutum ya tafiya ya yi zumunci wannan mustahabbi ne ba wajibi bane neman ilimi ba za ka iya neman ilimi a garin ka ba tare da tafiya ba na'am
an ba su suka kira ka ba wajibi bane shine misali kana wani kamar kana zauna a Kano sai mahaifiyarka ta yi maka waya ita tana Kaduna tace ni ko ina son magana da kai ga Allah gobe ina so ka zo to wannan tafiyar taka daga Kaduna zuwa Kano ka je wannan wajibi ne wajibi ne ka amsa mata ko mahaifiya ko mahaifi su ce ka zo wannan tafiya ce wajiba tana iya zaman cewa mustahabba kamar wacce kenan kamar ka je ka gaishe su kamar ka je ka sada zumunci eh zuwa jihadi idan ya zaman to ba farz aini ba idan ba farz aini ba da zuwa neman ilimi idan ya zaman to ba neman ilimi wanda yake na farz aini ba shi ma duk mustahabbi ne sai za ta zaman to wajibi wannan tafiyar ba wajibi bace domin zai iya yin sana'ar anan ya tashi tafi Kaduna dan ya nemi abinci wannan ba wajibi bane dan Allah zai dan zai iya samun sana'ar da dan zai iya samu bata ayyana ya zama to dole sai ya ji ya nemi abinci a can ba wannan ba wajibi bace idan mutum waliyi ne ba wajibi bane ya tashi ya je can mustahabbi ne tafiya dan neman magani tafiya yin da'awa anyway kuna da misalai da yawa amma ya kamata ku rinka nuna wato abinda ake nufi shine da abinda yake yin wannan tafiyar ya zamanto kan cewa idan baka yi shi baka saba ma Allah in baka yi wannan tafiyar baka saba ma Allah ita ce tafiya wajiba kamar kana da halin ka je haji ko baka taba haji na farilla ba ka yi wannan tafiyar ka saba ma Allah saboda ka tafiya haji wajibi iyayenka sun kira ka mahaifinka ko mahaifiyarka ta ce ka zo kuma zuwa wajen ta sai ka yi tafiya ya zama to kan cewa baka je ba to wannan ka saba ma Allah saboda ka zuwa wajen nata wajibi ne zuwa a gano mara lafiya mustahabbi ne domin idan baka je ba za ka saba ma Allah za ka ce Allah za ka yi istighfari yanzu mutum ba shi da lafiya yana zariya an kwantar da shi a asibitin zariya baka je ka duba shi ba ta yi ma wataƙila baffanka ne baka je ka duba shi ba za ka yi istighfari a ce sai ka yi tuba ba ke saboda ka zuwa mustahabbi ne to mu dai ci gaba mun yi wajibi mustahabbi sai halal tana iya zamantowa halal wace me misalin tafiya ta halal neman abinci tafiya ta shakatawa nuzha baka taba ganin yankari ba kace zaka je baka taba ganin dajin falgore ba sai zaka je ka gani bai taba ganin tigadan ba yace zai je gadan wannan ce tafiya ta nuzha wannan ya halal wannan tafiya ce ta halal akwai tafiya makruha picnic nala menene picnic nuzha'i ya halatta inde babu munkari a cikin sabo inde babu saban Allah ba makruhi shine ka tafiya ka je akan yin wani abu wanda yake shari'a ba ta so wadansu malamai suna bada misali kai tafiya kai kadai tunda an karhanta mutum ya tafiya shi kadai tafiya ce makruha nabiyar kuma tafiya tana shine daga cikin hukuncen ahkamut taklid da ma guda biyar ne ko na karshe wanne ne na karshe haramu menene misalin tafiyar haram yawa ta saban Allah kamar sata ka kwashe dukiyar mutane ka ce bari ka koma bari ka tattara kafin su farga kai zamba cikin aminci kafin su farga ka tafi Abuja to wannan tafiyar da kake Abuja saban Allah ce tafiyar sabon shi ko ba haka ba ko kuma tafiya kallon bal mutane sun South Africa domin kallon bal wannan lahau wannan makruhi ne ko ka haramun ne eh malamin sai ya ce makruhi ne to ala ayi hal to wadan to sharadi na biyar tafiyar ta zamanto halal ta halal ce idan wato tafiyar halal wato tafiya ta halal ita za a iya mata kasaru to ta wajibi fa
za a iya mata tafiya wajiba na'am min babu aula domin alwajib halal ne wa ziyada ko ba haka ba dan abun aka ce wajibi ne ya zamanto halal sannan ya dada karuwa da daraja ya zamanto wajibi tafiya mustahabba za a iya mata ita ma halal ce wa ziyada saboda haka mustahab halal wa ziyada wajib halal wa ziyada wa ziyada ko ba haka ba saboda haka da al mubah al mustahab al wajib za a iya musu kasaru amma al haram ba za a yi masa kasaru ba al makruh ba tunda ba halal bane al makruh shi ma ba za a yi ba wannan shine sharadi da malam ya kawo kuma wannan shine abinda jamaahirin malamai suka tafi akai me dalilinsu na farko shine fadin Allah ta'ala yace faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi wanda bukata wanda larura ta sanya shi zuwa ga cin abinda yake haram na mushe ko na jini ghayra baghin ba mai shishigi ba wala adin wato ba mai kuma zalunci ba fala ithma alayhi babu laifi a gare shi wanda ya nuna kan cewa kenan wanda yake ya shiga cikin halin larura amma kuma bagiyu yake yi me albaghi albaghi shine wanda yake mai cutan mutane ya kwashi kudin mutane a cikin tafiyar tasa ko kuma adin mai wuce iyakar Allah ne ya tafi ya zamanto mai saban Allah mazinaci ne a cikin wannan tafiyar tasa mafhumin wannan ayar wato ba zai ci mushe ba in shine to akwai laifi a kansa saboda haka ibnu abbas ya fassara cewar wanda yake yayi tafiya amma kuma yana saban Allah wato ba za a halatta masa cin mushe ba to a bisa wannan sai malamai suke kiyasi tunda an hana masa wannan ruksa saboda saban Allah to ruksar tafiya ma sai a hana masa saboda saban Allah abu na biyu suka ce tafiya da Allah ta'ala ya halatta ai wato tafiya da aka ce ai kasaru shi wannan tafiyar da yake tafiya ce wadda shari'a ba ta yadda da ita ba to ta yaya za a yi shari'a ta warware tafiyar nan sannan kuma ta zo ta tabbatar da ita domin aka ce masa ya kasaru kamar an tabbatar an yadda da tafiyar an tabbatar da tafiyar ta su kenan ko an ce da aka ce ya kasaru tunda shi matafiyi ne wato an yadda shi matafiyi ne can kuma tafiyar da yake yi ta saban Allah ce tafiyar saban Allah an ce yayi to kamar an ce kenan kayi an ce kar kayi kuma kayi wanda yake wannan ya zama tutukka da warwara kace wannan tanako wannan dalilin su kenan Imam Abu Hanifa yace a tafiya daban kasaru saban Allah a cikin tafiya daban kasaru daban kasaru shi ya gina ne kuma akan asalin sa a wajen Abu Hanifa me muka ce hukuncin kasaru a wajen sa wajibi saboda haka in dai tafiya ta samu sawa'un tafiyan nan ta sala wato ta ibada ce ko ba ta ibada ba ta saban Allah ce ko ta da'ar Allah ce in dai an samu tafiya wajibin da Allah ya dora masa shine da raka'a biyu in ya cika sallah ba shi da sallah saboda haka mai saban Allah a wajen Imam Abu Hanifa zai yi kasaru domin in bai kasaru ba shi da sallah kuma wanda wannan shine matabar Sheikh al-Islam shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na'am dole yi sallah koda cikakkiyar ce to saboda haka sai ya kasaru kenan ai sai yayi kasaru din to amma an hana shi yin wannan tafiyar an hana shi yin wannan tafiyar tunda wajibin sa yayin da ya tuna yana domin kamata ya ce ya tuba bai yi wannan tafiyar ba mutum ne ya tashi ya je ya shirya abin nan ya tashi ba a shan giya a garin nan suka riga suka shirya cewa ga inda za su je su sha giya su yi tatil suka kama hanya za su tafi Jos don su je su sha giya a hanya sai wa'azi ya zo masa na cikin zuciya ko kuma yana cikin tafiya ya ji kaset sai ya ce zai tuba kaga wajibin sa ya dawo da wannan tafiyar tunda ba a da ma yi wannan tafiyar ba to yayin da yake dawowa a lokacin nan zai iya kasaru ko ba zai iya kasaru ba tunda yayi musafar kasaru amma da yake tafiya fa kaga tunda an hana shi tafiyar ba zai yi ba wannan shine abin da jumhurul malamai suka ce Abu Hanifa ko yace sai yayi sallar sa tunda zai tafiya yake yi kuma Allah ta'ala cewa wa idza darabtum fil ard in kuka tafiya a bayan kasa to amma Allah madaukakin sarki ya izin bai izini da wannan tafiyar a bayan kasa ba ta sabo da yace wa idza darabtum fil ard ba zai ce ku yi tafiya a bayan kasa dan saban Allah ba to haka kaulin jumhur yana da karfi a wannan matsalar kaulin jumhur yana da karfi a wannan matsalar duk da waɗansu malamai zaka ji waɗansu ƴan uwa suna cewa mutun ya hada bin wato ya hada saban Allah da saba sunna wannan ya gara ya saba Allah amma ya bi sunna yin sallar kasaru sunna ce to yana saban Allah din kuma amma ya bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru amma ya saban Allah kuma ya ki bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam laifi kan laifi kenan to sai ina an yi abin an rusa wajibi zaka ce kuma a ce a samu sunna kaulin jumhur yana da karfi a wannan matsalar wallahi ta'ala a'ala na'am eh zai iya hada zamu zo wannan zai iya hada magarba da isha zamu zo kan jami'i wa amma mahalluhu wa in salloli ne ake musu kasaru fa kullu salatin ruba'iyya dukkan sallah mai raka'a hudu adraka waqtaha fi safar da ya riski lokacin ta a cikin tafiya ya zamanto ya riski lokacin ta a cikin tafiya wannan sharadi ne muhimmi ma'ana da bai riski lokacin ta a cikin tafiya ba zai mata kasaru ba alal misali mutum ne zai yi tafiya da sallar asuba in an yi sallar asuba bayan fitowa alfijir ya kama hanya zai tafi amma ya tsaya zai yi sallar asuba din yayin da ya fita waje amma a lokacin nan kuma yayi bacci bai yi sallar isha ba saboda sallar isha din nan zai rage ta tunda lokacin ta ya fita alhali yana zaman gida bai riski lokacin ta a cikin kasa a cikin halin tafiya ba ya riski lokacin ta a halin zaman gida dan haka ba zai mata kasaru ba dole ta zamanto kan cewa ya riski lokacin ta a halin tafiya kama alal misali mutum yana tafiya sallar la'asar azhar ta yi masa a halin tafiya to wannan azhar din zai mata raka'a biyu la'asar ma ta riske shi a halin tafiya zai mata raka'a biyu amma ya je ya dawo bai yi sallar azhar da la'asar ba sai bayan ya dawo gida ya zauna duk da yake ya riski lokacin azhar da la'asar a halin tafiya amma bai yi su ba da ya dawo gida lokacin azhar da la'asar ba su fita ba yaya zai yi sallar azhar da la'asar dinsa cikakka zai yi koko kasaru zai yi cikawa zai domin lokacin su bai fita ba ya riske su a lokacin tafiya amma bai yi ba fala yaksuru subha wala almaghrib dan haka mutum ba zai yi kasarun sallar asuba ba ba zai kasarun sallar magriba ba saboda me sallar asuba ba ruba'iyya bace sallar magriba ba ruba'iyya bace kuma ijma'i haka yayi in iqadi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kasarun sallar asuba ba a cikin duk tafiyar da yake yi a muzdalifa sallar asuba raka'a biyu yayi a muzdalifa sallar magriba raka'a uku yayi ta amma ya sallar isha raka'a biyu ya sallar azhar raka'a biyu ya sallar la'asar raka'a biyu haka a zaman sa na mina kasaru yayi ga sallolin nan ne masu raka'a hudu kawai guda uku wa yaksuru fa'idata safari sawa'an qadaha fi safari aw fi al-hadar kama yutimmu al-hadariyyati allati tarattabat fi dhimmatihi fi al-hadar wa as-safar fi al-hadar wa as-safar sallar tafiya da ta kubce masa zai mata kasaru wato alal misali yayi tafiya bai yi sallar la'asar ba akan jirgi ya hau jirgi ya zo airport jirgi zai tashi ya shiga cikin jirgi bai samu wurin taimama ba bai samu wurin alwala ba bai sauka a Kano ba sai bayan rana ta fadi saboda haka bai yi sallar la'asar ba sai bayan rana ta fadi ya sauka a Kano kuma shi dan Kano ne ya zai yi da sallar la'asar eh kasaru zai yi dan lokacin ta ya fita saboda haka ta hau kansa a matsayin sallar tafiya tunda ta zo masa yana halin tafiya ta fita alhali yana halin tafiya saboda haka idan ya sauka sai ya rama ta sallar kasur shine yake cewa wa yaksuru fa'idata safar sallar da ta kubce masa a halin tafiya zai mata kasaru sawa'un qadaha fi safar sawa'un ya rama ta ne a cikin halin tafiya aw fil hadar ko a halin zaman gida ya zai rama ta a halin tafiya alal misali ya sallar la'asar ta kubce masa har rana ta fadi bi samu yayi ba a cikin motar iyamurai yake sai da aka yi zango a Kaduna lokacin nan magariba ta yi ya zama to bai riga ya sallar la'asar ba saboda haka ya zai rama sallar la'asar din nan yana cikin halin tafiya ai ba dan Kaduna bane dan Kano ne sun taho daga Enugu la'asar sai ba tsaya yayin sallah ba ba tsaya yayin sallar azhar ba bai yi sallar la'asar ba ba tashi tsayawa ba sai lokacin sallar isha a Kaduna saboda kaga azhar da la'asar duk sun same shi fa'ida ta safar ce sun kubce masa a halin tafiya kuma gashi har yanzu a halin tafiyar yake to sai ya rama su raka'a biyu ya musu kasaru a halin tafiya idan kuma yayin da ya zo ya riga ya dawo gida ne Kano ne aka zo bai yi azhar da la'asar ba su ma zai rama su a matsayin sallar kasaru kama yutimmu bar mu karasa rike tambayar ka kama yutimmu alhadariyata allati tarattabat fi dhimmatihi fil hadari was safar kamar yanda zai cika sallar zaman gida wanda ta hau kansa ta hau kan wato take nauyi akan wuyansa fil hadari was safar ya cika ta a halin zaman gida ko a halin tafiya kamar wanda muka ambata me wanda ya kama tafiya bayan gari ya waye bayan gari ya waye bayan hudowa alfijir bai riga yayi sallar isha ba har alfijir ya hudu har alfijir ya kito saboda haka kaga sallar zaman gida ce da ta hau kansa bai yi ta ba sai a halin tafiya yanzu gashi ya kama hanyar tafiya zai yi sallar asuba amma bai sallar isha ba saboda haka sai ya fara sallar isha cikakka sannan ya yi sallar asuba au wannan irama ta kenan zai irama ta fi safar kuma haka ma zai rama ta fil hadar a zaman gida wa yaqtu'u al-qasra niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawdi' zamu tsaya anan wajen domin wannan mas'ala ce wacce take akwai dogon magana akai kwana nawa ne zai iya yankewa mutum hukuncin tafiya hukuncin yin sallar tafiya to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bara kira sallah in yi so sai ku tambaya نعم نعم okay wato sai ku wato wannan inda ake tattakawa tunda yake akwai kura sai ku yi taimama da nan sai ku yi sallah akan kujera eh ya halatta ai taimama anan wajen tunda akwai kura ya halatta ai taimama illa idan kun gane jasa dai a wajen bayyananna amma idan dai babu idan ba najasa ko gani bayyananna ba al asl kan dukan abin da yake abu na kasa zahiri ne sai dai yin sallah akan kujera yin sallar farilla akan abun hawa al asl ba ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sallar nafila kawai yake yi akan abun hawa idan farilla ta zo lokacin sallah farilla ta zo sai ya zauna yi sai ya sauka yi ba za ku yi sallah a cikin akan kujera ba sai idan lokaci ya kure da lokacin sallah zai fita kun tabbatar lokacin sallah zai fita kamar al misali ba ku yi sallar azhar ba ba ku yi sallar la'asar ba ga rana za ta fadi to a lokacin nan sai mutun yayi sallah haka a zauni saboda kaidan fattaqullaha mastata'tum kuma wannan ita ce fatuwar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa za a iya yin sallar farilla al-rahila ga wanda yake jin tsoron sauka ko wanda yake jin tsoron wani abu ko wanda yake jin tsoron fitar lokaci saboda haka babu laifi yanda kuke yi din amma da wannan sharadi da muka ambata amma idan ya zamanto kan cewa kuna kaunar za a tsaya to in aka tsaya din sai ku tsaya ku yi sallar amma in aka tsaya kuna jin tsoron ku kaje za ku yi sallah kafin ku dawo ta tashi ku yi sallah a cikin mota dan dama ɗaya daga cikin suwar din da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ambata yace wanda yake jin tsoron abokan tafiyarsa za su gudu su bashi za su tsere masa kun san inda da tafiya take dole sai an yi ayari mutum ba zai iya tafiya shi kadai ba ya ga ya idan ya sauke yace zai yi sallah ba zai riske su ba za su tafi su bashi to sai ya sallah akan abun hawarsa to ko kuma haka kun san kuka sauka mace za ku yi sallah ba tsaya za su yi ba sai ku tsaya ku yi sallar ku kuma dai Allah ya sa dai Allah ya bamu masu kishi su samu su kafa irin waɗannan kamfanuka na motoci wanda yake za su rinka kiyaye ka'idan addinin mu addinin saboda sun ga kan cewa su ba mabiyan addinin mu bane shi zai tirsa sa musulmi kan wannan na'am suna zama akan me kujerar da ake sallar a'a menene ba kujerar ka daban kujerar ta daban ba an ba ka gane najasa ba baka hukunci da ita baka hukunci da najasa sai ka ganta na'am kana mu'amala da Allah a saurara in ji tambayar bai halatta don wajen binnewar su ibadar su ce bai halatta musulmi yaje wajen ibadar wanda ba musulmi ba binnewar da suke ibadar su ce bai halatta mutum yaje ba to abin nan duk dai bai halatta ba in dai yayi sai dai ya zama tucewa yayi akan sabon Allah kuma Allah ya yafe masa na'am malamai su dalibai wallahi ban ji ba ba su iya kasaru ba wanda za su je su dade sun zamanto yan can idan mutum ya zauna a waje ya shekara daya ana safta shi zuwa gare shi akwai fatuwar malamai da suke fadan haka akwai wadansu malamai na wannan zaba ita ce fatuwar Sheikh al-Uthaymeen Allah ya ji kansa cewa dalibai da suke zuwa karatu sai su ta kasaru kamar mutane dalibai da suke zuwa Madina su yi karatu duk zaman da za su yi a can sai su ta kasaru a wannan ai abin nan zamanto za mu zo wannan matsalar insha Allah za mu ji bayanin ta insha Allah wannan matsalar za mu zo ta insha Allah ita ce gabar da za mu tashi kwana nawa ne mutum zai yi yayin da ya tafiya da zai cika sallah da kuma kwana nawa ne da zai yi da zai ci gaba da yin kasar da zai iya ci gaba da yin kasar mutum zai yi tafiya zai yi sai ya kasaru tunda dai ya bar gari zai kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi makka amma yana fita zuwa dhul hulaifa mul uku ce dhul hulaifa daga madina a nan wajen yayi kasaro a kai tambaya bari wani kuma yayi na'am
direba ne aka dauki
tunda sana'ar zace ya canza sana'a ya canza sana'a to a bisa kaulin jumhurin malamai ba zai kasaru ba bisa kaulin jumhurin malamai ba zai kasaru ba
na'am
kamar masu tafiya Lagos ko Onisha in suka je Na'ibawa kafin a tashi sai su hada magariba da Isha wannan yayi tun da Na'ibawa ba a fita daga gari ba to amma gaskiya in muka tsaya muka duba cewa in suka shiga motar nan ba za su tashi ba ba za su tsaya ba wataƙila sai gari ya waye al'aula tun da sun san tun da wannan matsala ce wadda ke babu nassi a kanta saboda dai ma'anar so malamai so ake a san cewa azama akan tafiya yayin da mutum ya shiga cikin wannan motar ta iyamurai suka tsaya a abin nan aka zo aka tsaya inda za a zo a rubuce-rubuce da sauransu a ɗauki waɗansu fasinja ɗin ya riga ya azama akan barin garin nan saboda haka a nan wajen zai iya yin sallarsa mushkilan dai shi ne kamar in ka je tasharsu a sabon gari suka zo tashi magariba ta yi za ka iya sallah a nan a sabon gari ɗin kafin su tashi shi ma wannan a gaskiya in mutum ya tsaya ya duba da jami'in ganin kanta ba za su sake tsayawa ba. Sai wa lokacin sallah ya riga ya fita to sai mutum yayi din tunda ya riga ya azama akan barin garin tunda dai abinda ake nufi ka zamanto cewar kayi azama akan yin tafiyar azamarka akan tafiyar ba kawai da niyya ba da aikace ka bar gida ka dauki kayanka kayi sallama ka taho tasha kamar zaka je zaka shiga jirgi ne ka zo airport za a iya cewa airport din Kano yanzu ba abin nan ba ta ketare gonakin Kano ba ta shigo cikin garin Kano saboda haka yanzu idan kamar zaka tafi umra zaka iya yin sallah ta magariba da isha kafin ka hau jirgi bayan ka san kuma wataƙila kuka shiga cikin jirgi sai bayan lokacin da za ku sauka lokacin sallar magariba da isha ya riga ya fita duk da za a iya yin sallah a cikin jirgi amma ba kowane jirgi ne zaka iya samun wannan damar ba to a cikin irin wannan halin a airport sai ya zamanto sai ka iya yin sallah musamman in ya zamanto ka fice duk abin da ake yi na tafiya aka buga maka stamp akan cewa ka riga ka bar kasar tunda yan immigration sun buga maka stamp wai ka tsallake Najeriya fa kenan ga ka fa kana cikin Kano wai ka tsallake Najeriya kenan to shikenan kai da ka fita ka bar kasar to shikenan a shari'a ma ka dauke ta sai kai sallar ka ta kasarun ka in ka gama wajen screening na'am wato akwai tawili da dama da aka bayar na Sayyidina Uthman wannan wanda na ambata kusan shine mafi inganci kuma shine wanda yake su Ibn al-Qayyim suka rinjayar akan halin Sayyidina Uthman cewa dalilin da yasa yayi kasaru yayi aure ne a Makka ya zama to yana da gida anan tunda yana da gida anan da mata anan sai yayi tawili ba lalle tawilin sai ya zama to daidai ba amma ijtihadi ne saboda kana daga cikin abubuwan da abubuwa yana da cikin sabani da ya faru tsakanin sahabbai na wajen wato fatawa amma saboda a matsayinsa na amirul mu'minin dan kai a samu tsagewar rarrabuwar kai ya zama to ba a saba masa ba aka bi shi a haka amma kaga lokacin sayyidina ali ai ba a cigaba da yin haka ba haka dalika hatta banu umayya yan uwan sayyidina usman su muawiya ba zubi sayyidina usman akan wannan ba an koma yadda sunna take wanda yake nuna kan cewa a cikin addinin musulunci ba kamar yadda waɗansu waɗanda suka karkatattu suke nunawa ba ne kan cewa sarakuna sun canza shari'ar musulunci sun canza yadda ake ruwaito hadisai sarakunan ahlus sunna sun yi tasiri wajen ruwaito hadisai wanda suke ba na daidai ba muna gani gashi wannan amirul mu'minin ne yayi abin da yake sabani na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma al'umma bata zauna akan wannan ba da ya mutu bayan shi aka koma kan abin da yake shine daidai na sunna annabi sallallahu alaihi to tambayar kamar ita ce ta karshe na'am idan ya zamanto cewa ba shi da inda zai yi taimama wajen ba shi da tsarki ko ba shi da alwala, na farko dai ya sake, yayi sake, kamata ya zamanto ya shiga da sanadin sa, da sanadin abin da zai yi taimama da shi, tunda ya san wannan abu ne wanda yake bisa al'ada, ya san ba tsayawa suke ba, ba kuma samun wajen alwalan zai yi ba, yayi sake a nan wajen. To amma saboda alfarmar sallah ba zai bari lokacin sallah ya fita ba, a halin da yake haka ba alwala ba taimama din, a haka zai yi sallah. Shine hukuncin shine faqidut tuhurain, wanda yake mun ambaci hukuncin sa a cikin sauran darussan mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.